Al-Qur'ani daga muassasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Isma'ila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Wa ba'd yan uwana muslimi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maudu'in mu a wannan rana shine jera ayoyin Alqur'ani da surorinsa da kuma saukar da Alqur'ani a bisa harfa guda bakwai da kuma tara Alqur'ani da dawwana shi da kuma zancen kira'o'i na karatun Alqur'ani in Allah ya bamu lokaci. To na farko jera ayoyin Alqur'ani, kamar yadda muka sani yadda Alqur'ani yake a yanzu, to ba haka yadda ya sauka ba kenan. Domin mun ga Suratul Baqara ita ce a Suratul Fatiha a farko, sannan Suratul Baqara Suratul Iqra wacce aka fi rinjayar da cewa ita ce suwar ta sauka, to ba mu ganta a can wato juz'in Alqur'ani na ƙarshe. To don haka tsarin yadda ya sauka to ba haka yake yanzu a tartibin surorin Alqur'ani ba. Ayoyin Alqur'ani yadda suke a jere to haka yake tauqifi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malaika Jibril yayi muraja'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa, ya karanta masa yadda duka wannan jerin ayoyin Alqur'ani suke. To yadda ya karanta masa to haka yake har izuwa a yanzu. To sai kuma jerin surorin Alqur'ani daga Fatiha, wancan jerin ayoyi, wannan kuma jerin surorin, wannan shima malamai sun ce tauqifi ne yadda yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu kuma malaman suka ce a'a, ba tauqifi bane, ijtihadin sahabbaini, wannan bayan an yi rubuta a Mus'haf al-Usmani na Sayyidina Usman, to lokacin shine wannan tartibin nasa yake a haka. To dai sabani ne a na malamai. To sai kuma magana tara Alqur'ani, tara Alqur'ani ya akai aka tara wannan Alqur'anin, tunda ba jumla ɗaya sauka ba kamar yadda Allah ta'ala ya saukar da At-Taura ko Zabura da sauransu da littafai wanda Allah ya bawa annabawa. Ashi Alqur'anin an saukar da shi ne kaɗan kaɗan a tsawon shekara 23 abubuwa suna faruwa a gaban manzon Allah. Allah ta'ala yana saukar da aya wato akan waɗannan abubuwa da suke faruwa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Allah ta'ala yana gina shari'ar da rayuwar yadda ba ta kasance. To don haka a cikin shekara 23 ne wanda Alqur'ani ya sauka. To ya akai aka tara shi? To tara Alqur'ani na farko ne tukunna al'ummar Larabawa ba ta shahara da rubutu ba a wannan lokacin. Akwai wanda suka iya rubutu amma kaɗan ne a Makka, amma a Madina akwai wanda suka iya da dama, amma dai ba su shahara da rubutu ba. Suna da zaka'i na wato kaifin fahimta da wato salika na Larabci, amma dai da hadda, amma dai ba su da yawan rubutu a wannan lokaci. To Alqur'ani idan ya sauka na farko dai zai sauka a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dama ba a magana. Allah ta'ala ya ajiye shi a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, har ma kuma ya gaya wa sahabbai, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su haddace wannan ayoyi da manzo Allah ya karanta musu, su haddace su kuma daga baya suke rubuta su. Akwai da yawa daga cikin sahabbai da suke rubuta Alqur'ani idan abu ya fuka, suna rubutawa nasu na kansu. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shima yayi umarni a rubuta waɗannan ayoyi na Alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a da yawa ya umarci sahabbai suna rubuta Alqur'ani. Akwai ma waɗanda suka shahara da cewa su kutabul wahayi ne, masu rubuta wahayi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman da aka koma Madina akwai masu rubutu da yawa. Da haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rubuta Alqur'ani da yawan su, kowa suna rubutawa a jikin fatu, ana kuma rubutawa wato a jikin wato abun barna barbana da dino na abin fadin abin barbar dabino ana rubutawa a jikin sa ana rubutawa a jikin dutse duka dai ana rubutawa a wannan lokacin wa'annan abubuwa sune ala waɗanda ake rubutawa a jikin su to kuma da yawa da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun haddace alqur'ani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna da shi a rubuce wani kuma sai haddace wani bangare wani kuma ya rubuta wani bangare to haka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wannan shine a lokacin manzon Allah abinda ai wato mafi yawanci wato kiyayewa ne a cikin zuciya an fa haddace alqur'ani da yawa akwai wanda suka ta alqur'ani a lokacin manzon Allah wasu kuma sun rubuta to bayan nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati an nada sayyidina Abubakar a matsayin shine khalifa to akwai abubuwa da suka faru na yaƙe yaƙe da aka yi a lokacin musamman a yaki na Ahlur Ridda da akai a wacce ake ce mata a Waqi'atul Yamama an yi wannan yaki da yawa da sabbai suna daga cikin masu wannan yaki da yawan su wato aka dinga mutuwa da yawa yaba mana hafizan alqur'ani da yawa suna mutuwa to shine sayyidina Umaru yabo ya samu sayyidina Abubakar yace to fa amma naga wani abu lallai hafizan alqur'ani suna ta dafuwa karfa abun nan yabo a samu matsala ya kamata ka kira azo kai umarni a zauna a rubuce alqur'ani daga farkon zuwa karshen sa ya zama na muna da shi musafi guda daya na alqur'ani ana takaddun alqur'ani sai na Abubakar bai karba ba yace a'a ya ban yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba to haka dai sai na Umaru ya dinga kwankoma wa sayyidina Abubakar har dai Allah ta'ala ya bude kirjin sayyidina Abubakar ya fahimci muhimmancin wannan shawara ta sayyidina Umaru haka sayyidina Umaru sayyidina Abubakar afwan yayi umarni aka kirawo wato marubuta alqur'ani aka zo aka dora ba shi bai da misali wanda ya daga cikin marubuci aka zo aka rubuta wannan alqur'ani na baki daya aka karba daga bakin dukkanin mutane da abin da ya haddace aka hada alqur'ani aka rubuta shi to yanzu ana da alqur'ani cikakke rubutacce kuma an ce wasu sahabban ma a lokacin su ma sun rubuta nasu bayan wannan na sayyidina Abubakar din da haka dai ana da alqur'ani wannan alqur'ani to fa shine har bayan wafatin sayyidina Abubakar ya zama yana hannun sayyidina Umaru to da sayyidina Umar ya bai wafati shi kuma to lokacin tunda shi da ma shura ya saka ayi to qur'anin sa ya bar shi yana hannun yarsa sayyida Hafsa radiyallahu anha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan alqur'ani yana hannunta to wannan na farko shine tarawar gumman lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka haddace aka rubuta na biyu kuma sai wannan tarawa na sayyidina Abubakar to sai kuma na uku to shine kuma wato tara alqur'ani da kuma wato tadwinin sa a standardizing din sa guda daya shi kuma wannan lokacin da sayyidina Uthman aka zabe shi ya zama khalifa to bayan ya zama khalifa sai ya zama na wato akwai abin da ya faru lokacin sayyidina Umaru shi sayyidina Umar ya hana duk sahabbai su fita yace ku zauna da ku ga mai mulki ku ne kuka zauna da manzon Allah kar wanda ya fita ya hana sahabbai fita duk ana nan a tare a gu daya yana khalifan musulmi ana bashi shawara ana tafiyar da lamura na al'umma baki dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma wanda aka haifa suka tafi su kuma taji ai da sauran su duk ana zaune a wannan community na Madina kuma ana ta ci ga musulunci yana ta buduwa ana ta buda garuruwa da yawa an buɗe garuruwa lokacin sayyidina Umaru an samu ci gaba domin shi sayyidina Umaru a cikin khalifofi shi ya zama da shi ma yayi tsawon lokaci wato yayi mulkin sa yayi tsawo wato da haka an buɗe garuruwa an samu ci gaba lokacin sayyidina Umaru to bayan sayyidina Umaru an kashe shi yayi wafati to shine sayyidina Uthman aka zabe shi khalifa da aka zabe shi khalifa to sai ga mana sayyidina Uthman shi ba kamar sayyidina Umaru ba sai ya bar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya tafi ya bada yanci kowa ya tafi yarsa sahabbai suka tafi a garuruwa da yawa to sahabbai da suka tafi duk inda suka je malamai ne su ne suka fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka san alqur'ani to sai ga mana suna koyar da mutane kowa yana koyar da alqur'ani ga mutanen da ya samu tabi aiki nan wanda suka hadu da shi a bangarori da yawa na garuruwa a wannan lokacin to sai ga mana wasu lokuta da aka zo sai aka fara samun sabani tsakanin yanayin yadda ake karantawar wannan sabanin ba na qira'a bane ba sai wani ana famun bambanci a karatun wannan yana cewa to ani ga yadda yake a gunawa to ai mu sahabi wani ne koya mana shine malamin mu wannan ma haka sai zaman ana samun sabani ne tsanani a cikin musulmi har ta kai ana nema ai fada a tsakanin cewa riwaya ta tafi taka riwaya za ta fita ka to sai da Usman aka zo aka gaya masa wannan abu aka ce to fa lallai sai kai ta darikin wannan al'ummar wallahi ga abin da zai faru musulmai za su ci gaba da kashe junansu akan wannan abin fannan kuma zai jawo a famu wato tabbarta na abin al-Qur'ani daga nan sai da Usman ya karbi wannan shawara aka zo sai da Usman ya kira aka zo aka sake rubuta al-Qur'ani duk aka karbo Qur'anai da yake hannun mutane baki daya wanda yake garuruwa aka karbo na Kufa da na Basra duk aka hado baki daya da na Makka da na Madina aka zo aka tara al-Qur'ani aka rubuce shi aka sake kwafasta aka yi mana aka tsaida guda daya standard guda daya bashan guda ina al-Qur'ani duk aka yi tarjihi aka rajjahar da yake wani abin da yafi sauran al-Qur'anan sayyidina Usman yayi umarni aka kona su sannan sai aka yi kofin wannan na sayyidina Usman aka rarraba shi ga dukkanin garuruwa aka raba kofi guda shida aka yi dukkanin garuruwa manyan garuruwa na musulmi yanzu ana da al-Qur'ani guda daya standard guda daya wannan shine tara al-Qur'ani da tadwinin fa a lokacin sayyidina Usman wannan ƴan uwa idan mun duba ba mu ga alƙawarin Allah ne yake cika da Allah yake cewa inna na'alna banna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka fokar da wannan alqur'ani azzikir mu kuma za mu kiyaye shi to Allah ta'ala ya riga shi nan yana ta kawo mabaje suna kiyaye alqur'ani tun daga zamanin manzon Allah an haddace an rubuta zamanin sayyidina Abubakar shi ma da wannan waqi'a ta faru ta imama shi ma an go an rubuci alqur'ani ga zamanin sayyidina Uthman an fara famun sabani shi ma ya zo ya fa an tara alqur'ani an rubuta shi an tabbatar da kofi guda daya nuska guda daya shine wanda aka ce masa Mushaful Usmani shine shahararren Qur'ani wanda duk duniya yanzu da shi muke amfani babu wani alqur'ani sai wannan kamar yadda ba mu fada a gaba abancan tawaturi na alqur'ani to wannan shine abinda ake cewa alqur'ani da aka sani Mushaful Usmani shine tara alqur'ani na lokacin sayyidina Usman to bayan wannan abubuwan suna da yawa sosai akwai abu na gaba shine harufa guda bakwai da aka saukar da alqur'ani a cikin su ya zo hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an saukar da alqur'ani a bisa harufa guda bakwai a wata riwayar ma yace jibril ya zo ya karanta min nace ya kara min da harafi daya nace ya kara min nace ya kara da harafi biyu nace ya kara min har ya kai uku daga baya kuma ya zo ya karanta min alqur'ani da harafi bakwai wanda shine wanda ake ce musu harafai guda bakwai da aka saukar da alqur'ani a cikin su to wannan harafai guda bakwai da manzon Allah ya faɗa hadisi da yawa sun zo akan su malamai da yawa sun yi sabani wanda Imam Suyuti yace malamai sun yi sabani akan wato wannan harfa guda bakwai akan meye ma'anar su kufan ya kai aqwal bantuka kufan guda 40 bambanci wannan yace ma'anar sa kazani wannan yace ma'anar sa kazani wannan yace ma'anar sa kazani to Allahu alam to amma dai malamai sun faɗa cewa wannan wasu suna cewa a lahajat ne na larabawa a wannan lokacin wato cewa da quraish da hubail da irin wannan kwana lahajat ne dialect ne na larabawa Allah ya faukar da alqur'ani a cikin baki daya ma'ana ba wai kowanne da dialect ma'ana kowanne a karanta ujuna alqur'ani zai bada wannan akwai wanda ya faɗi wannan bancan ayo kuma wanda suka ce a'a ba haka bane ba wannan abinda ake cewa wannan cewa an faukar da alqur'ani akan wannan lahajoji wasu suna cewa ba lahaja bane ba a'a wannan harafi suna nufin wato amru da nahyu da wa'adu da wa'idu da qasas da mujadala da imtisali wanda bamu ga wannan duka alqur'ani ya tare su a cikin alqur'ani ma'ana wasu lamura ne wannan ma'anonin alqur'ani wasu kuma suka ce a'a ba wannan bane ba cewa wannan sabani ne na kirawoyi wanda bamu zo a ga magana kira'a ko dake malamai da sun ja cewa wannan ba shi bane ba ba za a ce shine bambanci ne na kira'o'i da aka sani na guda bakwai ko guda goma ba sannan kuma wasu wani mazancan malaman kuma suka ce a'a wannan ba wani abu bane ba bambanci ne kawai sabanin sunaye daga a faɗi suna a faɗe shi kwaya daya ko a fadi biyu ko jami'i ma'ana a fade shi singular ko kuma tasmiya guda biyu ko kuma a fade shi jami'i ko kuma wajen mace da namiji sunaye fuka ce wannan bai huce a wannan ba ko kuma wannan dai bantuka ne da yawa babu wanda ya san a wannan sai dai Allah madaukakin sarki da yawa mutane sun ce shi wannan hadisin yana daga cikin mutashabi domin ya bayar da abubuwa da yawa ma wato fahimta kala-kala a kansa malamai suka ce to me hikima a cikin saukar da alqur'anin nan a harafai guda bakwai suka ce na farko akwai sauwakewa al'umma ta musulmi baki daya ta karanta alqur'ani akwai sauki a ciki akwai kuma tara al'umma baki daya a bisa harshe guda daya akwai kuma bayanin hukunci daga hukunce-hukunce akwai kuma tara hukunci guda biyu mabambanta a guri daya a cikin kira'a daya to duka wannan dai an fada akwai kuma shiryawa a bisa hukunci guda biyu na shari'a a lokaci guda daya akwai kuma dauke wahami na cikin abin da ba shi yake nufi ba manganu ne da yawa akan bancan hikima da kuma bambanci na meye ma'anar wannan harafai guda bakwai amma abinda malamai suka rinjaye ba shine magana akan kira'o'i na alqur'ani da aka sani guda bakwai ba a'a ba wannan bane ba wannan ba shi bane wannan harafan guda a kira'o'i guda bakwai ko guda goma dukkan sun shige cikin wannan harafan wasu kuma malamai suna cewa wannan alqur'anin da aka tara a lokacin sayyidina Uthman a harafi daya aka tara shi ba a tara akan wancan bakon ba amma su malaman suka ce a'a wannan qur'ani dukkan musaful usmani wayancan harafai guda bakwai dukkan an tare su a cikin musaful usmani to wallahi alam to kuma yanzu mu shiga magana akan qira'o'i to qira'o'in alqur'ani abinda ake cewa qira'a shine tufakun da ake karanta alqur'ani wanda dukkan nufi sun inganta sun yi tawatur zuwa ga manzon Allah an rawaito daga bakin manzon Allah wannan qira'o'in da kuma sai kuma riwayoyi wanda suka karba a gun masu qurra din to wannan su ma wasu tufafi ne da ake karanta alqur'ani wanda duka ya halatta sun inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan qira'o'in akwai guda bakwai wayanda sune na farko akwai qira'a ta nafi nafi din nan yana da masu riwaya a gun sa akwai qaluna akwai warshu akwai ibn kasir al-makki ma'ana al-makki ba ad-dimashqi ba wanda yake mutumin makka shi wanda daga tabi'i ne shi ko masu riwaya a gunsa akwai qumbul akwai bagdi akwai kuma abdullahi ibn amir ash-shami masu riwaya a gunsa akwai hisham akwai ibn zakwan akwai asim masu riwaya a gunsa akwai haf akwai shu'ba akwai abu amr bin ala'il basri masu riwaya a gunsa akwai duri akwai sufi akwai hamza masu riwaya a gunsa akwai khalaq akwai khallad akwai kuma kifa'i masu riwaya a gunsa akwai ad-duri akwai kuma abul haris to wannan guda bakwai kenan sai kuma cikon guda ukun domin kira'o'in guda goma ne akwai qira'a ta Abu Ja'far Yazid bin Qaqa al-Madani akwai kuma Yaqub akwai kuma dayar ta Yaqub bin Ishaq al-Hadrami al-Kufi akwai kuma ta Khalaf bin Hisham ba wancan Khalaf din wanda yake daya ne daga cikin masu riwaya na Hamza ba to waɗannan sune qira'o'i guda goma dukka ya halatta a karanta alqur'ani da su sune a cikin alqira'atul mutawatira akwai qira'o'i shadda wanda suka saba guda hudu to malamai sun ce bai halatta a karanta alqur'ani da waɗannan qira'o'i ba amma waɗannan guda goma to sune wanda aka ittifaki akan su sun yi inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sabani sun yi tawaturi a cikin ruwan fa har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ba a karanta alqur'ani da su kuma malamai sun ce farbu kifaya ne ma farilla ne ta kifaya akan al'umman musulmi su kiyaye waɗannan qira'o'in guda goma lalle ne a kowane zamani a samu waɗanda suka iya waɗannan qira'o'i guda goma domin kada a samu tobarta domin sun inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ne kowane zamani a samu waɗanda za su kiyaye wannan to kuma Allah ta'ala bisa ni'imarsa da kuma alƙawarin da ya dauka na kiyaye alqur'ani ba mu ga waɗannan qira'o'i ga su tun daga wancan zamani har zuwa yanzu shekara 1400 ana karanta alqur'ani da waɗannan qira'o'i guda goma wanda sun inganta ga su dukkan suna nan kullun ba ka ga wannan al'ummar ta karba ta ba wa ƴaƴanta haka jil ba'da jil generation by generation to wannan shine magana akan qira'o'i kenan a takaice Allah ta'ala ya sa mu amfana da abin da muka ji Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya sa alqur'ani ya jagorance mu Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku tijjani Ismaila khalifa